Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraron mu, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio, sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. Masu sauraron mu, kamar yadda kuka sani, a duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. A yau 21 ga watan Yuni na shekarar 2023. Za mu yi magana ne akan mata masu yin kasuwanci da yadda za su yi kasuwanci. Jama'a masu sauraron mu, a cikin shirin namu ne wakiliyar sashen Hausa ta samu tattaunawa da masaniya akan wannan batu. Sai a kasance tare da mu domin jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. Sauraron mu, za mu fara shirin ne a birnin Kumasi, Ghana, inda wakiliyar sashen Hausa Hauwa Abdulkarim Young Pioneer ta gayyato mana bakuwar da za ta gabatar mana da ita. Hauwa, gare ki.
Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu, barkamu da kasancewa da ku a yau ma a shirin mu na yau da gobe. Muna tattaunawa da Hajiya Hadiza Kubra Ibrahim, wadda aka fi sani da Kubra Diamond. Ni da zan gabatar Hauwa Abdulkarim Young Pioneer daga nan birnin Accra. Ku kasance da mu.
Sai ita da kanta ta gabatar min da kanta. Malama Kubra, barka da warhaka.
Barka ka dai. Hey, Hausan ga. Barka ka dai, sanda zuwa.
Sanu ka dai. Zan saki da kanki, gabatar min da kanki. Wace ce Kubra Diamond?
Oh, Kubra Diamond dai sunanta da kanshi ne Adiza Ibrahim. Ni diyan Alhaji Ibrahim Isifu da diyan Amina Isifu. Adiza Ibrahim wani mace ne da ke son kwanciyar hankali, wani mace ne da nke son kullun komai ya sha'awa, mace ne da nke son cin gaba, mace ne da nke son aiki, mace ne da nke son ako abin dadi ko abin da ke kawo girma da ke kawo growth. Iye na son ni da nja mata ko manya ko yara in kara su, an so mu duka mu ci gaba.
To duk abin da zai kawo ci gaba a rayuwar
mata, rayuwar mata ko maza ma yana yama na fi yin da na mata, yara o manya o, in ja su an so mu duka mu ci gaba.
Batu ya ke wani abu economic, aka a Hausa ana kiran shi tattalin arziki, me kenan?
Economic dai ina gan kada kankan kana nan cikin rayuwanka. In yau a ce yunwa na jinka, kai ka samu kudi ka ci abinci. In yau baka da riga, riganka ya nyage, kai ka samu kudi ka sai sabon riga. Wajen kwananka, kwana na jinka, wajen na da kyau, kana da gadon kwana. In ka tashi ma abinda da ka yi ma da dai ba ka samu kudi ka yi in wanga mu da ya kamata ka yi ma kanka. Abinci, wajen kwana, wajen sutura, kaya ka yi, shi ni aka nan ke jin. Nke gan kaman economic or economy aka nan ke understand
kike ganin fasaran shi don fasaranci. Mashallah, to tambaya na shine yanzu lokacin duniya kowa na kowa, kusan manyan kasashen da mu Africa muke dawoma kansu suna kuka tattalin arziki, me ya kawo wannan matsala?
Ni ina gan suna kukan tattalin arziki don na ji wai Russia-Ukraine. Kowa din ka tambaye shi wai Russia-Ukraine. Kuma COVID, kuma kin san COVID ya zo ai. COVID kuma da yazo ne ya yi damu da yawa. Yau ga ce Turai companies da yawa wai sun zo sun lose mutane don amumutu cikin isa an lose isa yabo kaya da yawa ya ta baya. Kuna an zo ai lockdown. Isa in your company na ne ina production. Anti lockdown for almost 3 months, 6 months, some of them almost getting to a year. Isa yabo kaya da yawa ya ta baya.
Yanzu mun fahimci komai ya koma baya. To yanzu cikin wannan yanayin kana rike da aikin ka. Ya za ka iya ka rike aikin ka sana'anka? Ye ka samu yadda kake so saboda lamarin da muka tsinci kanmu.
Ni na gan kaman ba duniyan ga kai da kanka in ka zauna shi ka duba kanda rayuwanka yake. She ni na tambe jikina yaya rayuwa na yake. Yau ga in ban tashi na yi hidima kaman in wani abu ba na yi aure miji na duba na yana duban yaran shi amma ni da kaina baya ina duba nan nan ina da umma ina da baba ina da kanni na zama first born kuma in ban duba kanni na ba don su suna aiki ma na da baba na fa ne wannan tunani da kanshi sai ya min kaman abinda na kama ya zama aiki da dai kamin wani abu duka ya kamata in kama shi da kyau ina ma wani aiki na aiki Letroland Ghana Limited bisa from the safe 8 a.m. to 5 p.m. aiki na da nke professional marketer media relation aiki na da nke yin kenan for 7 years now wannan aiki na te ko yaya kai mini she dey maybe abinda dey kawo masala amma din ba abinda dey kawo masala ba ina cikin aiki na kama shi kaman wannan kin gani ina hidima binan da wannan aiki ina samun kudi cikin da yan duban mana da babana da kanina isa ban wasa da shi kuma wanga kuma da muke zaune nan ga Kubra Diamonds Boutique ga shi kuma aikin ga da yake ba dai kaman na yi ba kaman dan faji kaman yayi kaman ina brag ba wani aiki ne da nce kaman profit din dake ciki ina son wani profit isa ama don I want ga business kudin dake ciki na yance miki kaman about 70% na zuwa cikin charity work humanitarian works kamizo mbude shagunga na almost 2 years kaya dai na cika ma ban budewa tambe ni mesa sai na dokan wannan kudi ina charity work ina empower mutane isa yau na san abinda aiki na Electroland ke bani na san amfani da nke samu nan ga in ba na kai na ma ba kan wadanda ba su da shi ina tanyen mata da ke kuka da ke cikin masala isa ina so aikin ga ban wasa da shi ina te aiki Electroland kuma ban wasa da shi a ce ma aiki Electroland ma yake bani salary na iyan tara iyan samu capital man zo nan ga isa aka nan ke ganka ma ya kamata kowa ya kama aikin shi ko yaya yake don unyuwa ya jika ba wanda ke dai tankaka kuma sai dai Allah ya kawo wani anyanka azo atanye ka amma na ga mutane da nuwa ke jin su a tashi ba samun da safi da rana maranci a ci ba san abin da ake ciki ba isa bai kamata mu jira mu shiga cikin wannan matsala Allah ya kiyaye tuku mu ce kaman abinda muke rike da shi maybe kai naka ko kai naki ba shago hakan ga bane ba aikin wani bane amma kina da wani kayan da yake zuwa tallar da shi shi dai kama ki don yau in ciwo ma ya kama ka hospital she dai ka biya kana rike da kudin ka ma kana sai hospital dubakan da ake yin ka ballanta na baka da kudi yasa aiki dai ko yaya aiki yake ya kamata mu duka mu kama aiki don na duba ni kan da aiki ke mini abu da yawa ba abin da dan taba wasa da aiki ba yasa kunuwa duwa na ne Allah ya bani yawanci rai ya bani karfi an so yin yayi yasa kai kuma kana da yawanci rai kana da karfi ya kamata ka kama aikin ka
ko yanzu mutun ne ya zo yana gani ana cewa duniya yayi karfi amma kudin da ke hannun shi yana da yawa misali rike shi $1,000 kimanin $1,000 Amurka yana son ya fara business amma sai wasu na cewa kamar idan ka dauki wannan kudin ka sa cikin business a wannan zaman da muke ci zai kone saboda kowa ya boye kudin shi kowa bai so ya fito da kudin shi wani shawara zaki ba mishi
ban ce ma me shi kaman kai sa kudi don magana biyu dan tambe me shi yanzu da kake rike da kudin da kake rike kudi ba ajewa in kana rike da kudi ya kamata ka sa cikin wani abu so yayi maka aiki in kaje bank interest da ta baka kai wannan interest a wani kudi kankani ne esa me yasa da ka je ka samu wannan interest when kai ka sa cikin aiki kai economy nan iya ko ne bai ko ne ba it depends on you yau ga mutane da yawa na kuka bashi amma ni na duba abinda dai yanzu ya kama wani kuma ya kama wani ease shine na san sauki shine na san kaman ko yaya aka yi an sa riga ko yaya aka yi an sai beshi tai kwana kai ko yaya aka yi an sai takami an sa ko yaya aka yi mutane dai wai ba kudi amma ana shagala an sai kaya sa esa ya kamata in kana rike da wannan kudi ka ce ka ajiye haka jira 1 year 6 months honestly it's a bad advice bidi abinda da ka sa and in business she ka sa cikin hankalin ka kaman business they usually is try and error ka ce ka fara business amma dey is not concrete kaman ka fara mayaji but that is business that should be a trait of one that is in your business it is not a straight path ka fara ya ye zuwa ko profit ya ye zo ba profit amma dey kai da kanka ya kamata ka zauna ka duba rayuwanka kudin ganaje ta ka sa tafa amma ka sa da shi cikin business ko yaya kai but ya kamata ka duba abin da ka san in ka sa cikin ya tanyin you have to look for people's needs and offer a service or a product if it is a product ujin da ka sa kudin ka ka doki kai product if it is a service sometimes why you even need money ka need kudi don't there's logistics is that you need it is that wannan kudin nan to prove ne say yes wrong be did in da kake be abin da ka san is the need of people
so ina fahimce ki nguwan da kake ki
be di abin da ke wajen sometimes why ya yi abin da ka san wadansu ana yin kaman lane mu da shago nan ga yake kowa na sai da riga kai ma kai ka sai da riga tunda dai mutane kaman biyar tara na sai da riga manan mutane na son sai riga in abinci ne ake sayarwa doki kudin ka sa cikin business abinci it means ana sayarwa ana cin abinci ana
sai
inda ba sai da ba ji inda mutane tara da ke sanna da sun bar yin at every point in time mutane na the need day in day out kai ya kamata ka duba need mutane then you carve a niche then you offer that service or product to them amma to put that money down it is not advisable as a business person ya kamata ka row wannan kudi
okay shi wanda kuma yanzu misali shi yana rike da business shi already zan example da Hajiya Kubra Diamond Kubra ta yi suna ta bude shago maybe shago kama uku ne she tana gani kama tunda ba kasuwa a kulle shago biyu sai sauran guda ya zai a encourage wannan baiwa Allah ta yi ta saya kan kafin
to uku ne sai yanzu ba kasuwa in ta kulle biyu ba masala business aka ne yake mutum na mutuwa balanta na business mutum na mutuwa balanta na business in ya sauran guda da ta ganka mun sai na rike da biyu uku biyu ya wuce sauran guda ita da kanta ya kamata ta yi hidima ta rika gudan da kyau ya kamata ita ta rika business ko yaya ka kawo mutane cikin ko yaya ka employ expert at the end of the day kununa ce kaman business kai da business ya zama naka kai ne mai business yara na da ni da suke shago kunun suka zo customers kun suna ce min kaman madam kaman kina da juju ne sai mu yi dariya suna gan su suna nan gani na shigo abin da su sai na yin sashi times 20 alhamdulillah isa su yin su duba ni te su ce me yayan ke yi sai ce business ya zama nawa nin ke fita in te ta kinan te Dubai na in te azakaya in te Kano in te azakaya ni na san zafi shi ni na san za ni change dollar ni na san kan da dollar she 7.5 enzu dollar 14 cedis 13 cedis nin ke jin zafi esa abin da dan yi ne na bi da ngro ba abin da nke so in zo ba ya ba isa whatever it takes the ikun Allah she na boy ya survive isa bi ya wuce guda ya so she dai ta ce dai ita da kanta ta gaji ba ta so amma that person she shouldn't give up don guda nan ma in ta sa hankali da komai ya ye resurrect ma ya kawo biyun nan for all you know don ya zama uku esa ba samu time ma sauran biyun ba for all you know because sometimes it is easier said than done kana da guda kana gan kana yi amma ka kare biyu ka kare uku ka kare fudu is difficult managing a business is not easy business management it is not a joke ka gan wani ma ni da na fara business na fara gan kaman yan sa kasuwa ma kan table ya kamata mu respect su masu talla ma ya kamata mu respect su ya kamata ka yi focused ya kamata ka san abin da kake yi kaman ni na wanga da kullun ke ce kaman aba 70% of the profits na zuwa waje marayu waje mata da basu da shi da kaya kaya na every time ya kamata yi smart don bayan wasa ba kanda kudin ke zuwa haka nan nan in bayan wasa ba business na be sayawa isa is business management and I am very intentional about it.
Madalla har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe zamu koma domin jin ci gaban tattaunawar
ne ki min bayani kan business management
business management ka san abin da kake sayarwa right be kamata kai wasa da profit ɗinka ba first point of call you have to be intentional about saving in ka san profit ɗin da kai 50 Ghana cedis ne in ni na san 70% na wucewa for charity and stuff out of that 50 Ghana cedis 20 don save 30 na san ya take charity to cikin 50 nan 30 ya take still na profit 20 ya take it's not about making a lot of profit wannan 20 man na tara still na enter in kuma he stay in business so it's about intentionality. You have to be focused and intentional. Come on, kudinga, kudin business ni. In na tenachi 20,000 from principal. Ya kamata yin nkoma da 20,000 from principal. Han samu 5,000 ko samu 7,000 ko 6,000 ko 3,000 kan wannan principal. Shine profit ina.
So a tarihin aikin ko company da kike aiki kin taba rike wani aiki hannunki har ya kai ga kika daga wannan from karami aiki ya kai ga babba?
Eh na taba. Ba business na bane ban yance kaman kuma ni ka dai na daga. Na daga, naye na daga. Because when the she is a more business internal, she tana sonya daga. Is I tell the country, she tana hidiman aiki. Sunanta salina be. The nakari national service ina, she ba aiki. Naka bidi aiki. Na karanta broadcast journalism. Ama national service na nai public relations. Is I the nakari godmother nani. She ye na call into je ba aiki. Na apply in the na yin and Ghana Port and Harbors Authority. Oje inki jama na gang. It's not a wise decision. It's a port be crani. In 5 years, 3 years. In terms of Naduba, whereas I have potential. She said, so need a kind of man, not be done far away in business. Business in Denki, in Tana Dinka bag, African made handbags, the Zeninga, Suvlisco, the Sukaya Kai. It's a Zo and so we business. Need the antennae. To one not time look at Baba Nana Bani Kudi. So let's only say, back and Gadai, but Nibon soon, Etabani Kudi, Nemo, Interbash. I will not lie to you. Ya pampamu a lot and he invested a lot in our education. It's not enough for the shit to check. Ezukisa abin da damu ko inda safe duka doki lore ki zoje na daga chimota. Ika zo drive anana na. Mu park ba. Te wojen client na ki take deliver. It's a hike in the nina zo she una zo agidenta. Mu kwashe bag mu komi mu stock in search kin boot need a driver kade mu tente in delivery na te customers in wodon su top top customers and I had impeccable customer service na wode ni kamin zo kai yaka cikin boot kuma aka na ke yi inna te ko ka te bisa ka zo kasa she dai baka da kudi ka sai cikin zo esa kamin wuce kinji eh how do you do it this girl you are too the customer oriented she ce yes ko min na dokan shi kaman nawa ne I hate failure
ya kike jawo hankalin mutun ya sai kan aiki saboda duk macen da take zaune shago tana da kafa ka san kaman yanda hake yi in customer ya shigo yanda zaki karbe shi
suna ya shiga ma su ce ba su gan komi ba
ha ya
shiga me shi ma ya ce maka be san komi be gan komi ba Okay, first of all, abinda kake son ka sayar duka, make sure abinda kake sayar is quality. Once you have quality, you have to sell. Shede abinda kai da kanka cikin zuciyanka ka san kamar abinga babu mai kyau. If it is quality, that is where your strength is. Once there's something they call SWOT analysis chicken marketing, strength, weaknesses, opportunities, and what have you. Once me, I like quality stuff. Abu quality ninda kise kanda den yi jikinya, because I'm confident about what I'm selling to you. Isn't ingani? Nature isn't inga. This is quality fabric. Esa, if it is a quality fabric, made up for the jiki, this is a very vibrant fabric. Wanga kumanka sa, be fade, be komi. Because in my mind, and I went to buy it, na sankama is quality. So what should stop me? Chere ba kasanka, keda kanka kasanka ma, abinda kaki se na babu meke obani. It's a quality. You also look at the kind of customer. You look at the customer. Customer na, is it a wanderer customer? Customer na ba te sang, ba te shio ta se ba, is it a window shopper? Kukema window shopper nenka shiganaga. How I will receive you? Go be kanzo. Window shopper, I make you feel like you just bought a million bucks in my store. Nkoma nkabi namba nkama nche maka. Kede bani namba nki. Kaida kazo maka duba keke. Kinsa more than the dust show. I just passed around to look at it. How na baka feel kama nka semini ambu. Zaka. Because at the end of the day, mutane day when I said that. Abinda kika ki say one. One man I say one day finaka. It's a, it is the experience they get and the customer service. But kununa make sure kama it is quality. Once it is quality, you have to buy. Once you have made it known to me, come on, can I soon say, and I have quality. Oh, my sister, my brother, Cassie. Okay. The equal and
Mukoma by business management.
It's under no fire, Shemuna, you turn an issue to some review. Hey, Yanking a day, Tassa, meanwhile, she never get a degree. It's a Mukayaka, no Mukayaka, and she's saying Mukayaka, in your kind of a biani weekly. Two salary numbers, and a bani fat weekly bonus, Selina Babe. Beba kumesa of Selina Be. Monthly, tabani, tabani, one after. Tana happy, tana muna, ana calling the review. One time, kuma 2012. One time, social media, yafara in vibrant. Okay. Oh, shena budi social media. Nida kananki manage pages, sim posts, pictures, nde nyanka picture, impost. Sim kafara samun diaspora. Kisan tura, wana so abinde ezama African. She suzo, she in lead, she lead. She say, can you send DHL? She say, yes. She say, send DHL. She say, tana dubana. Akana, she say, this anda muka kainga. Yaku wata shop. Nina tena bidi shop. Neche mwata kama nagan shop. Yo, she's one of the top and made in African brand in Ghana. Ta feature in Beyonce, ta feature on Vogue, ta feature on New York fashion, ta feature in BBC, ta feature, come on, CNN. Any made in Africa entrepreneurship in the Da Eduka, she's there. Great Africa, ya celebrating ta. Amongst other blocks.
Wana yaja hankali, na sewa rekin koro tun tana gida.
Yeah.
Mizati gaya mamuta ni sumara suke gida
magana da dan fadi ne kullun wani dai maka advice ko wani na ce maka ka duba wana duba rayuwanka in ka duba rayuwanka she ka sa determination ne she ka sa passion goal na yazo then determination then passion resilience. In fact, Allah is first because sometimes I come to carry a door. Allah go down, make a door. It's a business in there. Wait, I do Allah go down. Come on, business in there. Kino. It's a Allah. Then the go she come move on. Come in the kaki sunka yiduka. Kai kai. Ni da kai na da na fara sai da kai ga gida na fara sai bedroom yara na. Na move na tida shi under office desk in her office. But luckily for me, na boss in na MD in Letroland, he's esa those days ye gama na sai da abuma shi ma yana sai abuma waje na. Esa kadan kadan na move cikin car boot na zo na samu shago. Esa kai ka san rayuwanka, kai ka san abin da daka yi da dai maka. Ban san ba ko Hausan is correct.
Esa ka san inda ka fito.
Kai ka san inda ka fito ni dan ke ninga denke da responsibility dewa ba responsibility ngidan arena ba ma gidan na da gidan society community for humanity na ba yanzu don zo Nigeria one source of income be yabo yin wanga aiki kuma ko banda wani ni other source of income isa in ban sa wanga ciki ba be yi mata dewa denke tanya yau gan ban na samu na ina yi ma ba su duka yake yin bayar ba balanta na ban yi ba ya dan yi kuma there's akwa abuguda da ke drive na ina gan ko yaya muka tara arziki mu mutu mu bar shi ko yaya yau ga aka ga Allah ya kira ni Kim wanga abu ya sauraki na wani amfani aka samu jiki wani amfani aka samu jiki ko guda ban zuwa da shi.
Bari mu kawo karshen tattaunawar mu da shawara guda biyu da zaki ba wa matasa. Matasa mun kashi kashi biyu. Akwai matasa masu son aiki kin ba su shawara. Sannan akwai matasa masu son aiki. Su biyu duka ba wa kowa da shawara mu gani.
Matasa da ba su son aiki mace dai ya kamata ki yi aiki. Magana guda ke da shi. In kin aure ma da mai kudi ma batu re na ce there is something called unforeseen contingency. Iya muka fadi wanga bu iya maza na tama muna ce namiji ya mutu ya bar mace ba mu ce haka nan ba. Bata man ka shiga cikin history. Kana gan kaman mata da yawan da suke shiga cikin masala. That is how they found themselves. Miji na mai kudi ne. Miji na wai kan yin aiki. To ke ba ki da family. What benefit are you to your family? Kuma da muka zo duniyan ga Allah we should be benefit to others. Yaya yake
so mu bari mutane su ci amfanin
shi amfanin mu. Isa ke da ke kin ci amfanin mijin ki kullun amma ke kan wani ya ci amfanin. Isa ya kamata ki tashi ki yi aiki. Don anything can happen. Umman ki, baban ki, sister ki, brother ki, wani ma da ba ki sani ba yaya taba zuwa wajen ki da kuka yace kin ya ki tanye ni. Isa ba mijin ki ba kudi jikin ki ya daki. Don ba mijin ki gida ma wannan rana ba mijin ki ko yau ga mijin ki bai da kudi. Baki da aiki ya daki mun ga mazan da aikin su ya taba batawa mun ga mazan da a tashi a wuce business komi ya koni mun ga mazan da suka yi ciwo canzu gida ba komi don they were the only source of livelihood su suke kawo source of livelihood gida isa koyaya akin kina da ido biyu kafa biyu anu biyu ka shiga cikin traffic ya wadanda ba su da wannan physical complete physical appearance ba suna aiki
na kasassu
su ma suna aiki yasa me yasa bakin aiki ba yau ba gobe kowa bai san gobe ba mace kuma da yake rike da aiki ki kama aikin ki in yayi ma aikin ki ya zama abokin ki ko abiyan ki in ki aure bayan auren ki yaran ki in aikin yake da shi aikin ya zama abiyan ki don macen da ke rike da kudinta akwai abu da wanda daki yake da na fara ina empowerment matan su yin su zo ajiya yau bai bani kudin pampers ba gashi Diana bai buga pampers tun da safe ba mu ci abinci ba abinda dan sa ma ina cikin fashi na ailana ma ban da shi shin ce la ilaha illallah ku tashi ku yi aiki mace da ke da economic empowerment ban ce ki yi don ki zo ki samu kudi an so ki zo ki daddaga riyan ki kan mai gidan ki ko kan mutane ba wannan dai Allah ma ya kawo ki kasa. There is so much blessing in humility. Amma mace ya kamata ki aiki in baki da aiki
ki kaskantar da kan
biki aiki kiki in baki da aiki yi aiki in kina da aiki kuma kama aiki don in kina da aiki akwai abu da yawa da ke yayi sometimes in miji ma da dai baki sometimes ba at readily ba kudi hannun shi ya ce zan yi zo amma ke kin san kaman wannan kudi ya kamata ki samu wannan kudi ki yabu yanzu ga no a ce kina da wani abu yi ya kamata ki yi girki kina jira she dai ya komo 6 o'clock yaje bai kudi tukun ki girki amma kina da kudi kiye ki girki nai in yazo ko kan da daki magana da shi ya komo ya baki kudin ki ba ke kai free ba amma da kai girki yazo ya iske ya ci ai bai ci ba ina cikite da na ce in jira ka kace ka kawo 6 o'clock amma na bidi kudin nai ko dai da business ki mani na kina ci kudi cikin business ina in na mijin da ke ankalin shi ya ci miki kudin ki ya baki isa ko ni mace dai ya kamata ki yaki na gan mana da tayi aiki na gan kuma abinda ta doki ta tanya ta tanye mu da shi even though baba na dai ce shi noni amma umman mu kuma ta saye muna baka taba gan mun sa rigan da bai da kyau muna yin sa takami ma a ce mun kwana da shi cikin gado isa ko ni mace yan ku ki tashi ki aiki don na gan matan da suka shiga cikin aure in masala ya zo su ga masala su kuma namiji bai kula da su kuma ba kowa bai ba su kudi isa yaka nan suna shin ransu na counsel dewa kuma na support dewa
so dewa na zuwa miki
dewa da shi na fara yin ku Bra Diamonds don shi na zanawa na zana shi su zo su ce ne banda kudi banda hakan ga nace ba kan ga dai ba ban yin kullun na cire kudi na bayewa yaka nan business na ya zo kasa shi dai na zo in gama ku an so yi muku training in kawo danda da su gwada muku suka gwada in ka te in sabulu ne ka koyoyi in yau kai sabulu 100 CD ka aza aka sai 50 Ghana in kin ce 20 CD ma cikin kici abinci kudin ki ne ka samu ma ayi na le na le na ga da ke ho kana e ba na gode da ya
Masu sauraronmu, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. A madadin wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa, wato Daddy Balawe da ma injiniyanmu na yau, da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ku huta lafiya.